Voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makiri. Kasar Rasha ta yi ikirarin kwace birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar Ukraine bayan da mayakan Ukraine suka makale a cikin masana'antar sarrafa karafin birnin da aka yi wa ƙawanya. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya faɗa wa shugaba Vladimir Putin cewa ma'aikatan karafin na Azovstal da birnin gabaki ɗaya sun samu cikakken ƴanci, a cewar wata sanarwa da ma'aikatan tsaron Rasha ta fitar a jiya Juma'a. Nan da nan babu wani tabbaci kai tsaye daga bangaren Ukraine cewa Mariupol na ƙarƙashin ikon Rasha. Birnin mai tashar jirgin ruwa dai shi ne wurin da yakin ya fi muni, inda dakarun Rasha suka yi ruwan bama-bamai na kusan makonni uku. Amma yadda aka sarin yankin na Mariupol zuwa baraguzai, kuma ana fargaban mutuwar fararen hula fiye da 20,000. Shugaban Amurka Joe Biden ya buɗe balagurinsa zuwa nahiyar Asiya a jiya Juma'a, inda ya fara da rangadi a wata masana'antar layin kwamfuta ta Koriya ta Kudu, wacce za ta zama abin koyi ga wata masana'anta a Texas, lamarin da zai zama wata hanyar zurfafa alaka da yankin Indo-Pacific da bunƙasa ƙirƙirin fasahohi da kuma ƙarfafa demokuraɗiyya. Daga nan ne za a rubuta nasarori da duniya za ta samu a wata rana a nan Indo-Pacific a cikin shekaru da dama masu zuwa, inji Biden. Wannan shine lokacin. A gani na, ya kamata mu saka hannu jari a kasashen juna don zurfafa dangantakar kasuwanci da kawo jama'ar mu a kusa da juna. Saƙon Biden na nuni ne ga alƙawarin samun kyakkyawar makoma, amma saƙon na kuma auna masu kada ƙuri'a a Amurka a cikin ƙalubalen siyasar cikin gida, yayin da ake fama da hauhawar farashin kayayyaki sakamakon ƙarancin layin kwamfuta, a lokacin da yake ƙoƙarin nuna yadda gwamnatinsa ke aiwatar da tsare-tsaren cigaban tattalin arziki. Shawarar da Taliban ta yanke ta rusar da hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta a Afghanistan gagaruman koma baya ce ga ƙasar, a cewar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama. Masu suka sun mayar da martani dan take bayan da hukumomin Taliban suka faɗa a ranar Talata cewa sun cire hukumar 'yancin bil'adama ta AIHRC da wasu hukumomi da suka ce ba su da muhimmanci saboda gazawar kasafin kuɗin da dala miliyan 500. Saboda muna ganin waɗannan hukumomin ba su da muhimmanci kuma ba a ƙara su a cikin kasafin kuɗi ba, to fa an rusa su, inji Inamullah Samangani, mataimakin kakakin gwamnatin Taliban, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Dama abu ne da muke hasashe daga ƙungiyar Taliban wadda ba ta da tarihi mai daɗi akan batun 'yancin bil'adama, inji Muhammad Na'im Nazari, tsohon mataimakin shugaban hukumar 'yancin bil'adama ta Afghanistan, ko kuma AIHRC a taƙaice. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, gwamnatin ƙasar Lebanon mai barin gado ta amince da wani shirin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar domin fitar da ƙasar ta yankin gabas da tsakiya daga taɓarɓarewar tattalin arziki, inji ministan yaɗa labaran ƙasar. Wannan ci gaban da ya zo ne yayin taron majalisar ministocin ƙasar na ƙarshe kafin ta zama gwamnatin riƙon ƙwarya bayan zaɓen 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata. Wannan shiri wani matakin farko ne na tafiya mai wahala da tsarkakiya tare da burin kubutar da ƙasar Lebanon daga taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni a tarihinta na zamanin nan. Matsalar da ta ɓarke a watan Oktoba shekarar 2019, wadda ta haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar, ta samo asali ne a cikin shekaru da dama na cin hanci da rashawa da rashin iya gudanar da mulki. A ƙarshe, masana kimiyya da suke sa ido akan bullar cutar ƙiyan dambili a Afirka sun ce sun yi mamakin yadda cutar ta bulla a Turai da arewacin Amurka. A baya ana ganin wannan cutar ne mai alaka da ƙyanda a tsakanin mutanen da ke da alaka da Afirka ta tsakiya da kuma yammacin Afirka.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. A habari ya huce,
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
ka fadi fadi gaskiya komai taka ja maka kabiya haka ne editan na gaskiya wada tafi dubun zinariya sai mu gode Allah shi daya dan shi ne sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kware da tudu da samaniya da mutum alajan da malaika da bar sarari da tamaliya mulki iko da uladuka na ga sarki Allah shi da yake ba wanda ya so duka ya sarautu alardin duniya shi yake karbe ta ga taliki dan ya dandani wahala a duniya Fika girma mawa wanda ya so duka Fika sanya wadansu su shawuya Fika ci sadare a cikin wuni kuma ya zaro hasken safiya Fika rayawar mamaci duka Fike kashe mai rai shi daya E kwansa akan koma yake arwa da tudu da samaniya alwakilu mu dogara dogare zahirin mu da boye abutiya mu amince zai mana taimako na hakika inda maja aziya sallama a gare ku sarakuna mun yi niyyar bayyana gaskiya addu'ar mu ga Allah rahimi yake arewa gaba daya mumunai da masihai jumlatan
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau ya naku ya new york ya zafi
wallahi zafi ai lokacin sa lokaci yayi da zafi
godiya ga Allah masha Allah Allah ya kawo mu wannan yanayi kuma tashi zafi anan kamar basu san sanyi ba
haka ne dan adam kenan
dan adam ne ya ga
to
Allah ya ba mu lafiya naga duk da yake da yanzu an sake shiga zafi kuma wannan corona tana kara kunno kai kullum
kuma kwarai kwa kwarai kwa
kamuwa da wannan
ina tunawa a nan New York an fara kuma karfafa batun sanya takunkumin rufe fuska
haka fa
an fara karfafa wannan abu gaskiya
haka fa annobar tare yanzu tana nan da ita to baba kamar yadda ka ji mun faro waƙoƙin aka ce tuna baya ko
haka faro ko aka ce
wasika ce yawa wasika muka samu daga wani mai sauraro sai dai kuma ni bai ma sa sunan shi ba yace wai yana bada shawara
to
yace a rika gabatar da tsofaffin waƙoƙin Hausa kamar su Shata dan Kwairo Aliyu dan Dawo da dai sauransu yace saboda ba wai matasa kadai ne ke sauraron wannan shirin ba yace dattawa ma da dama suna jin dadin shirin saboda haka a rika turkawa
to ba da la
dattawa sun ji nasu motarsa ba su ji nasu
kwarai ko wannan shawara ta yi daidai
shine eh muka ce to ba ma za ta kwana ba
su ce
abin lura shine kowanne shiri idan muka zo mukan so da san samu ne mu yi musawa kokin da suka yi kama da gashe gashen da muke yi
haka
amma za mu rika sirkawa
gaskiya kisan wani sa'idin kuma saboda rashin shiga office mana na ya taimaka wa rashin waƙoƙin nan da suke jibge a cikin inji
a office
haka
shi ne kuma tare waƙoƙin kuma sai an yi a hankali
gaskiya
a hankali to za mu ta kokantawa kana su ma masu sauraro idan suna da gudunmuwan waƙoƙin da suka san nasu ne na ƙashin kansu da muke da izinin amfani da su sai su ba mu
ba wanda za mu yi amfani da ita a ce sarki da kira
ba ba lauya ba ai shi ne ya ce kun ci kudinku Yawa to baba kamar yadda muka saba bari mu bude da mika gaisuwar fata alheri ga Aliko Auta kafinta Yalwan gindin akwati barikin Ladi jihar Plateau wanda shi ya aiko da sakon taya murna da fata alherin dadin sarautar Jalo Alhaji Hassan planin gindin akwati. Allah ya sa Fulani yake so ya fada domin ya sa kamar za a ce Fulani na
turai. Eh haka da ne. Shi haka yake rubuta Fulani sa.
Yawa to ka ji ba Fulani da turan cewa. Yawa Fulanin gindin akwati wanda za a nada shi ranar Laraba a fadan Ardo a gindin akwati. Ranar Laraba 25 ga wannan wata to Allah ya sa an yi adace Allah.
Amin so bari.
Ya kuma bada
ikon daukar nauyi.
Yawwa daukar nauyi ya kuma sa a gama da jama'a lafiya.
Amin so ba amin. To sai kuma gaisuwar taya murna na abul yahuce zuwa ga Hajji Ahmada da iyalan gidan Alhaji Inayi da ba iyalan Usmaniya a birnin Kumasi wadda Hajji Ahmada tace tana mika godiya ta musamman zuwa ga ilahirin al'umman da suka taya ta wurin daurin auren danta da ake kira Ibrahim Mamman Dan Karima ko kuma wato da aka fi sani da lakabi BA wanda aka yi a birnin New York. Tace tana gode wa jama'a, Allah ya saka da alkhairi ya kuma bar zumunci. To sai kuma mika ta'aziyya da zamu yi zuwa ga Alhaji Bashir Kabore wato Vice President na kungiyar 'yan kasa a nan New York kenan, da kuma jikansa Hajiya Rahama wanda aka fi sani da Hajiya Umma, da baki ɗayan gidan Alhaji Babal Waiz na rasuwar Hajiya Hindatu Adam wanda za a yi addu'ar kwana 40 nata a yau Asabar din nan an jima kaɗan kenan da misalin karfe 10 na safe a unguwar Accra Newtown a Angola. To Allah jikanta ya kyautata makomanta.
To amin sama amin. Sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Yunusa Tanko Bani Imbaka da Salisu Isa Fana da Ilyasu Abubakar Kedi Dan Bushiya, sai Yakubu Mai Askin Badaraka. Allah ya sa haka ne. To gaisuwa daga Mala Ango malamin makaranta ya wuri. Sai kuma gaisuwa daga Yakubu Abdullahi Dambam zuwa ga Mai Martaba Sarki Misau Alhaji Ahmed Suleiman da Alhaji Ibrahim Baba Umar Sadaukin Misau da Alhaji Mustafa Shamadu da Alhaji Haruna Bibi Waye Tarmatsuwa, sai Malam Lawan Mai Hula Dambam da Bala Mato Sarkin Arewan Dambam.
To sai kuma gaisuwa da sada zubunci na Abul Yahuce da ta fito daga Babawo Mai Aduwa wanda ya ce yana mika sako gaisuwarsa zuwa ga Hajiya Magajiya Bello Mai Aduwa da Mai Girma Sarkin Fulani Mai Aduwa, Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Funtuwa da Abdul Aziz Dangoga Mai Aduwa da Mani Tinau Mai Aduwa da kuma Musa Malam Indu da Nasiru Dogon Dutse da Baniya malamin makaranta Ragana Matami Jamhuriyar Niger. To Allah sa na faɗi wannan sunan da dai, da kuma Lawal Mai Lafiya Tumfafi da Grace Alheri Abdu da Baba Yako Makeri da Sarfilu Hasha Gumal ranke dade an shigo
lambobin mu sun fito.
Yawa
to sai wannan gaisuwa da ta fito daga Mahmud Salihu Kauran Namoda baban Abdul Samad yake gaida mahaifinsa Alhaji Salisu Mai Gyaran Agogo Kauran Namoda da limamin masallacin Juma'a na biyu a Kauran Namoda, sai Khalifa Tuku Abubakar Mai Suna da Alhaji Sanusi Walin Kauran Namoda, sai matarsa Sadiya Badamasi Mamar Abdul Samad da injiniya Kabiru Shehu Kamoshi da matarsa Anti Shafa'atu, sai injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya baban Afnan da Hassan Hos Mai Hoto Kauran Namoda da Abdullahi Mai Shayi bakin kasuwa Kauran Namoda, sai Liman Faruk na kasa ko na kasa ne ko na kasa ne Kauran Namoda.
To wanda ba a so a ce ke ta.
Yawwa da daukacin yan majalisar shayi da ke masallacin Juma'a na bi Kauran Namoda, da fatan suna cikin koshin lafiya.
To sai kuma wannan sakon gaisuwa da ke cewa assalamu alaikum, ina gaida mahaifi da Alhaji Haruna Daba da abokinsa Alhaji Sayo Jaudo Mai Kayan Lantarki a kasuwar Bajoga da Malam Muhammad Ba Hausa Mai Kankana a kasuwar Bajoga da Tela Yayaro Wakili Tashar Magariya Karamar Hukumar na Fada a jihar Gombe
da ango labaran kaula na kungiyar Arewa Media Writers wanda yake garin Dogon Gundumar Ribadau a karaman hukumar Funakai jihar Gombe da kuma kauna Baba Wuru a kauyenmu na Dafa da yaya Dugi mai gyara Daba da Isa Daba da Sarki Daba na Fubina Wolare dukkan su a karaman hukumar Nafada a jihar Gombe da kuma yaya ta Ummul Khairi Baffa Haruna Bajoga sako daga Baffa Haruna Bajoga angon Aisha baban Aisha jikan Aisha
Lekan
kware kuwa
angon Aisha baban Aisha jikan Aisha kakan Aisha tattabo kunnan Aisha to baba ka ce komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan wasika da ta fito daga hannun Fatima Musa Wada Barikin Ladin jihar Plateau Nigeria tace salam a bari ya huce dan Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Zainab Babaji Barikin Ladi da Shamsiya Hamza Ibrahim da Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan sai Maryam yar Fulani daga Saudiya da Jummai matar Sani mai manja kasuwar Barikin Ladi sai Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi sai Maryam Dauda murya Amurka
Barikin Ladi
yawa sai Maryam Dauda BOA Hausa Barikin Ladi da Alene Grace Abdu BOA Hausa
Barikin Ladi
Barikin Ladi da baba ya kuma makiri
ku Barikin Ladi ku basi
Barikin Ladi ku basi da Aishatu Ahmed Abba Abdullahi da Ramatu Garba baba sai Zainab Bilyaminu Abdullahi da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya
amin
amin to sima amin da labarin da zan baka ko labari ne da ya fito daga hannun malam ango malamin makaranta a Yawuri.
Yawuri haka.
Bisa ga dukkan alamu wannan abun ya faru ne bisa ga cewar shi dai.
Wanda Bature ke cewa true story. Da gaske ne ke da.
To in kaje kai dai mu dai fada zan fada ne abin da ka fada.
To buji.
Zan fada gata nan ka ce ku zo mu ji
ta. Zo mu ji
ta. yawa to wai inji malam ango malamin makaranta Yahuri yace wai labarin santun wani badakare ne wai yace wai wani badakare ne mutumin zuru
haka
har ma da bada sunan shi wai mai suna Yohana Yohana to duk ne suna Yohana in dai kai badakare ne ko ma daga zuru tsargu wai yace wai Yohana ya je mishi gaisuwar sallah yayi tattaki tun daga zure ta fi mishi gaisuwar sallah har ya wuri
kai halin da yayi zumunci
ayi zumunci malam Yohana an yi zumunci
kore kuwa
sai shikenan da ya je ya wuri sai malam ango ya ce mishi akwai abinci da yawa ka san ranar sallah
baba
dafa abinci sai dai ni dai kamar yadda na faɗa har yanzu na jira ran sallah
oyo Allah
har yanzu na jira ai sallah Madina dai ta ce min akwai wanda yace ya ji labari yana nan yana shiri
lalle dai kan a haka ne namu ke dan
zai benu ku wato shikenan badakare yar diki gari ya tafi yawon sallah ya wuri ya tafi ma malam ango malamin makaranta yawon sallah a ya wuri
na'am
sai malam ango ya dauko mishi abinci da abin sha su shinkafa
dan ka san sallah magaji mai hadama
yawa shikenan aka ka kawo mishi abinci sai malam Yohana yace shi gaskiya tuwon nan yafi mishi amma da duk sauran abinci shikenan sai aka mai da sauran abinci da kare ya zauna ya wanke hannu ya zauna yana cin tuwo yana tsakiyar cin tuwo
ina ihun miya
wanda ya fara sambatu sai ya ce mashi wai aboki na shin wai Azumi kuta nawa ne kuke yi sai malam ango ya ce mashi wai wata guda ne muke yi sai bada karan yi ajiyar zuciya ya ce yana kan cin tuwo yace ni kan idan ne wata ne kwana 30 ban ci ba ban sha ba ai mutuwa zan yi
yana
lama tuwo kan ya ce ya kwana 30 ne
ina
ci ba ban sha ba sai malam ango ya ce mishi kaga ku akwai wani gari a nan a karbar hukumar Shanga da ake kira Atuo duk bakin dan shekara 7 Azumi 30 yake yi
Azumi shekara 7 yayi Azumin kwana 30 a can Atuo din
a cikin tuwon wannan kwariyar tuwon da yake ci
wayo
a kai kai sai na ce mishi santi kake
wato karbar hukumar Shanga din ma duya hada masa ne a shi
duya hada mishi ne ana kwariya to
shi ne shangai din
malamin makaranta an yi zubunci Allah ya kara mana zubunci da hadin kai Allah ya kara mana zubunci da kullun zuba tare ko
amin subba amin
na ga malama juna na daga mana hannu sabili da haka tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
baba ya ko makeri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Mu zauna lafiya. Mu zauna lafiya. Zaman lafiya da juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana a ba kyawa ba khiyana ni a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya ka sallada ayyuka bauta da sani a cikin biyayya amfani ilimi aiki da sanji bisa sunka kanan demokaradiyya ita ma ambar mu baya
amfani ilimi aiki shi gaskiya ce fadake yau sa'an zuwan mulke kira da amo mai karsashi
tattalin arzikin kasa a kasar mu mana asabu na baya haka fallin kira mana a sahun yan baya-baya a harkar kimiyya a da fasaha an bar mu a baya an fi mu da ilimi shi yasa aka bar mu a baya-baya
mu zauna lafiya
rashin ilimi shi ke sakawa siyasa sanin ilimi shi ke sanya mutum ya fahimci kansa sai mun ja damara sanin ilimi ya burin makasa hakiki halisan ga hukuma ko in ce kususa
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.